Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gargadi magoya bayansa kan yiwuwar su fuskanci martani idan har masu ra'ayin sauyi suka karbe mulkin kasar a zaben da za a yi karshen makon nan. Shugaban na Turkiya na ta kokarin tattaro magoya bayansa a gabanin zaben wanda za a yi a ranar Lahadi, wanda har ila yau zai zama to babban barazana ga tsarin mulkin sa dake bin tafarkin Islama a kasar ta Turkiya, wacce ita ce kasa da ta kasance mamba mai yawan musulmi a kungiyar tsaro ta NATO. Kuriya jin ra'ayi da aka gudanar ta nuna cewa babban abokin hamayyar Erdogan Kemal Kılıçdaroğlu na da dan takin rinjaye wajen farin jini, kuma yana da yiwuwar ya samu kashi 50 na adadin kuri'un da ake bukata don kaucewa zuwa zabe a zagaye na biyu a ranar 28 ga watan Mayu. Bangaren adawar ya samu kwarin gwiwa ne bayan da babban dan takara mafi girma na uku ya janye takararsa a ranar Alhamis, wanda dama shike kawa Kılıçdaroğlu cikas. Ba a samu turmutsitsi ba a kan iyakar Amurka da Mexico duk da fargabar da aka yi ta nunawa da farko bayan da bakin haure suka yi tururuwa shiga Amurka gabanin karewar matakin rufe kan iyaka da hukumomin kasar suka dauka a lokacin da annobar COVID-19 ta barke. Kasa da sa 24 da karewar dokar mai taken Title 42 da ta sa aka rufe kan iyakar kasar da Mexico. A ranar Juma'a, bakin haure da jami'an gwamnati sun yi ta nazarin tasirin sabon dokar da gwamnatin shugaba Joe Biden ta runguma don samar da kwanciyar hankali a yankin. Wani jami'in hukumar kula da tsaron Amurka ta Homeland Security ya ce ba su ga wani gagarumin karin adadin bakin hauren ba ya zuwa jiya Juma'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban rundunar sojin haya ta Wagner ya caccaki dakarun Rasha, inda ya zarge su da ficewa daga wani yanki a birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine, wanda hakan a cewarsa ya ba dakarun Ukraine din damar karbe ikon wasu yankuna. Cikin wani bidiyo da ya fitar a ranar Juma'a, shugaban rundunar ta Wagner Yevgeny Prigozhin ya ce dakarun da ke kare iyakokin da Rasha ke rike da su na gwargajewa a yankin Bakhmut, kuma ficewar dakarun ya sa sojojin Ukraine sun karbe ikon Shazov, wata muhimmiyar hanya da dakarun Wagner suka rufe ta a baya. Kazalika shugaban na Wagner ya kuma zargi ma'aikatar tsaron Rasha da hana su harsashe, zargin da ma'aikatar ta musanta. Ya kuma yi watsi da kalaman da kakakin ma'aikatar tsaron Rasha ya yi cewa janyewar da dakarun su suka yi dabara ce ta yaki. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya ce manyan dakarun kasan ne suka sa aka kama shi kan zargin rashawa. Yana mai cewa zanga-zangar adawa da aka yi ta yi sanadin mutuwar mutum akalla 40. Jami'an tsaro sun kama Khan mai shekaru 70 a wajen wata kotu, inda suka ta sake sa cikin wata mota a ranar Talata a lokacin yana jiran sauraron karar da aka shigar a kansa a Islamabad. Washegari ne kuma wata kotun da ke yaki da cin hanci da rashawa ta same shi da laifi, yayin da wata kotu ta daban kuma ta sa aka tsare shi tsawon kwanaki 8 kan wata tuhuma ta daban. Sai dai a ranar Alhamis, kotun kolin kasar ta ayyana kama kan da aka yi a matsayin matakin da baya karkashin doka, inda ta nemi da a yi maza-maza a sake shi. Wasu har-haren sama da Isra'ila ta kai a ranar Talata sun kashe wasu manyan kwamandojin yankin zirin Gaza uku. Jami'an lafiya a yankin na Palestina har ila yau sun ce akalla mutum 12 sun mutu, sannan an jikkata wasu 20. Mayakan jihadin da ke samun goyon bayan Iran sun tabbatar da mutuwar manyan kwamandojin, waɗanda suka bayyana sunayensu a matsayin Khalil Bahtini, Tariq Izzaldin da kuma Jihad Ganam. Wani kakakin ƙungiyar ya ce za su mai da martani, yayin da Isra'ila ta ce mutanen da aka kashe su ce da alhakin harba makamun roka a kan Isra'ila a kwanan nan.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce
wanda masu hikimar magana kan cewa shike kawo rabon wani
da asuba da fata an tashi lafiya
to barka ka dai baba da fatan kuma mun ga karshen wannan mako lafiya
gaskiya
mu da masu saurare baki daya
eh gaskiya rabo na rabon ka da shigowa wannan zaurin tun cikin azumi ne ko kafin azumi
wallahi tun kafin azumi to ka san yadda yanayin aiki yake a jefa ka dare ga yamma gobe a jefa ka wannan rana ji da haka abubuwa suke ta tafiya
Allah sarki
lalle
to Allah ya taimaka mana
to amin kuma
maka barka da sallah tun da ne ba mu haɗu ba tun lokacin tun da aka yi sallah
kai to ba mu haɗu a wannan zaure ba amma dai ka san mun yi ta haɗuwa
ba mu haɗu ba don da na dawo daga New York ba mu haɗu ba
mu haɗu a office kai ma ka sani illa dai ba mu haɗu a wannan zaure ba
Allah sarki to shi ke da to Malam Murtala ban sani ba kana da wasu ƴan sanarwa a hannunka
eh baba bari mu fara wannan amika wannan sako na taya murna ga iyalan AB Kucham uban doman gude movie kuma sarkin yakin moda Mitika jihar Adamawa bisa ga daurin auren yarsu Fatima Edi Kocham da ake kira Nana da angunta ASP Mubarak S Benuwa wanda aka daura jiya Juma'a a Abuja. Allah ya bada zaman lafiya. Sai kuma irin wannan fata na alkhairi zuwa ga Reverend Dr. Isaac Laudarji da iyalansa, su ma domin auren yarsu da aka yi Bida Laudarji da angunta Ibrahim Usman da za a daura shi a ranar Litinin din nan 29 ga watan Mayu a Vancouver BA kasar Canada. Su ma da fatan Allah ya bada zaman lafiya kuma ya bada zuri'a dayyaba.
Amin summa amin. To wannan sako ne da tay murna da babban sakataren Mujami'ar Ikuwa mai barin gado Reverend Dr. Yunus Sabo Madu da kuma sabon babban sakatare mai kama aiki Reverend Ayuba Asheshe. To sai kuma manyan jami'an amintattu na Mujami'ar Ikuwa Reverend Michael Adamu Azuntu da kuma Reverend Dr. Isaac B. Ladarji a Zone 6 wanda za a yi bukin kama aikin su a ranar 3 ga watan Yuni a zauren taro na kasa da kasa na Ikuwa a Jos. To Allah sa a gama da jama'a lafiya, Allah ba da iko rike wannan mukamin.
To amin summa amin baba. To bari kuma mu yi nika saƙon jaje bayan saƙon taya murna. Ka san a ko da yaushe haka rayuwar duniya take,
wata ga kawai ana haihuwa ana kuma
ana kuma zuwa kwarai da gaske,
ana rada sunan wani kuma ana jana'izar wani,
haka take. Iyalan marigayi Alhaji Inuwa mai zare dake garin Sanyin nan, musamman jikokinsa Alhaji Umar Sani na asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Kankodiyo da kuma kaninsa Shehu Sani, bisa ga rasuwar kawunsu Alhaji Shehu mai zare dake kasuwar ƴan makera a garin Sanyin nan, da fatan Allah ya gafarta masa kuma ya ji ƙarfi. Haka kuma akwai irin wannan sako na ta'aziyya zuwa ga iyalan Mode mai faci dake bakin tasha Sanyin nan, shi ma wanda Allah ya warasuwa a makon nan. Muna fatan Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsu kuma ya ba iyalansu hakurin jure wannan rashi da mu baki daya.
Amin summa amin. Akwai kuma irin wannan ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Alhaji Ma'azu Ayelwa Kumasi da majalisar dattawan Zangon Kumasi na rasuwar Alhaji Jafaru Dan Ma'azu sarkin dawaki mai tuta na sarkin Zangon Kumasi. To Allah ya ji kansa da rahama. Haka zalika muke mika ta'aziyya ga iyalan gidan Alhaji Bature mai nama Ayelwa Kumasi da rasuwar Abdul Nasir da aka fi sani Nasiru Ama wanda aka yi jana'izarsa jiya Juma'a. Gaisuwa ta musamman zuwa ga mahaifiyarsa Hajji Amani da iyalan gidan Madugu Ango a birnin Kumasi. To Allah ya ji kansu baki ɗaya, mu kuma ya kyautata ƙarshen mu.
Ba ta kalbi ni kabari yam a ajeni bakin kabari minki biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana fadi sai asani a rufe ni malan yayi addu'a dangi sai addu'a yaya sai addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya watsi ya saurani da matambaya malaika ya zo ya ce min marabuka na dace sai in ce mai rabbi allah in ban dace ba in ce mai wasop ne ka kuma amma
bari mu shiga badin sakonnin gaishe-gaishe na filin abari ya huce kamar yadda muka saba inda sakonmu na farko shine sako ne da ya fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Malami Kura duka suna da nika sakon su zuwa ga Ayuba Isa garin sarkin noma da shugaba Malam Malam da Yusuf Mai Leda Gollo da Alhaji Adamu sarkin Sangaro Bajoga da amaryar BOA da ma'uwar gida ta BOA wato Auntie Grace Audu da Baba Yakubu Makeri da dan Adda Taranka da Mati Taranka da Abdulkadir Mai Kifi Kasuwar Zindiwa da Baffa Haruna Bajoga da Dr. Usaini Mai Maganin Cutan Hanta Zindiwa da Wankin wato wakin sarkin Sangaro Alhaji Yahaya da Malam Nasiru Mai Gwado da Linzami Bajoga da Muhammad Dinkatela Bajoga da Kurmi Leburan Buhu Bajoga da shugaba Adamu Mai Agogon Gayu Bajoga da dukkan ma'aikatan BOA Hausa maza da mata baki daya. Sako daga Alhaji Haruna BBY Tarmusuwa da Alhaji Sule na yashi turakin Sangaro Bajoga tukaji baba idan muka je gaba kuma akwai sakon gaisuwar sada zumunci na abari ya huce zuwa ga mai girma sarkin Fulani Mai Adwa Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Furtuwa da Usman Malika Maruwa Mai Ruwa Road Furtuwa da Adamu Harka Tasawa da Musa Malam Indu da Salisu Mai Shinkafa Song sai Abdul Aziz Dangoga Mai Adwa sai Mani Tinau Mai Adwa da Lawal Sade Daura da Alhaji Magaji Bello Mai Adwa da Abdul Hamid Yawale babban gida Mai Adwa da Mansur Babawo na fada da Shamsuddin Muhammad Kargi da kuma ma'aikatan biyo ya wata baki daya sai kuma wannan gaisuwa daga Isuhun Gila Faki jihar Kaduna yace salam dile abari ya huce ga gaisuwa zuwa ga daukacin ma'aikatan ku da ma musulmai baki daya sannan kuma ga gaisuwa zuwa ga Sha'aibu Mai Blouse kofar Gabas Faki da Amadu Mai Blouse na Alhaji Nuran Fafota kofar Gabas Faki da Alhaji Haruna Wallo Faki da Ali Gambo Kaharauka Faki da Jamilu Sha'iru gidan Fulani Faki da Ashiru Mai Barkono kofar Gabas Faki da Alhaji Bashari bakin kasuwa Faki da Magaji Gadan Kaya Faki da Alhaji Haruna na Alhaji Tasi Faki da kuma Gali Suraju Faki da Dairu Danju Faki da Abdullahi Sani faki da Nuhu lawan faki da kai dukkan dai mutanen faki da yaddin da jero su suna da yawan gaske sai kuma Yusuf Shendi na jihar Niger da Abubakar Sa'ad Ganye da sauran mutanen jihar Kaduna baki daya sako daga Isuhu Dila faki na jihar Kaduna to da fatan duka an kai karshen mako lafiya
to sai kuma wannan sakon a bage huce dake cewa salam filin a bage huce dan Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Grace Alheri Abdu da Maryam Yar Fulani daga kasar Saudiya sai kuma Maryam Muhammad Abdullahi Afghanistan da Zainab IBB daga kasar Pakistan da Firdaus Hassan Muhammad daga Afghanistan da Khairat Ibrahim daga Afghanistan da Fatima Musa Wada Barakin Ladi jihar Filato da Aishatu Musa Barakin Ladi jihar Filato da Zainab Ibrahim Musa Wada Barakin Ladi jihar Filato sai kuma Jummai matar Sani Mai Manja Barakin Ladi jihar Filato da kuma Zainab Babaji Barakin Ladi jihar Filato da Maryam Dauda da Daula Salim da Halima Abdurrauf da Jummai Ali da Halima Jumarau da Shamsiya Hamza Ibrahim da fatan duk suna cikin koshin lafiya mai gaida su Sadiya M Sadiya daga birnin Kabul na kasar Afghanistan to sai kuma wannan sakon abin ya huce da ya fito daga Ahmadu Manaja daga Bauchi Angon Karofi Madaki zuwa ga sashen Hausa na gidan Radio VOA Hausa yace filin abin ya huce na Radio VOA ga gashe-gashe na da fatan alheri zuwa ga Saji Sa'idu Daura wanda ke garin Daura a jihar Katsina da malama Hajira Gidado wato Hajju Arfulani wanda ke unguwar Federal Locus kusa da masallaci Isa Ali Fantami a Bauchi da kuma shugaba Zaidu kofar sabuwa a birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na kasa da shugaban kungiyar muryar talaka na kasa reshen jihar Bauchi Malam Ahmed Arab Azari da kuma shugaba Malam mai zanen hula gululu a jihar Bauchi da sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami a unguwar Karfi Madaki a gidan sarkin yakin Bauchi da Hajji Halima Yari a gidan yarin Bauchi da ke kan titin Bakaro a Bauchi da kuma Ahmadu Malam Gambo mai dauri a gidan Malam Gambo mai dauri a unguwar Karfi Madaki a Bauchi da Bala Muhammad Damban a karshe sai gaisuwa zuwa ga Musa Babawo Yashi wanda ke garin Yashi a kusa da dajin Yankari a jihar Filato sako na karshe na cewa Salam VOA fili abar ya huce gaisuwa da fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce Allah ya sa muku albarka da Allah ku mika min sakon gaisuwa ta na taya murna ga dan uwana kuma ɗaya daga cikin ɗan kungiyar zabi son ka na ƙasa reshin jihar Gombe Comrade Bala Usman Karasuwa ke wanda za daura auren sa a cikin garin Karasuwa da amaryarsa Aisha Alhaji Adam a ranar Asabar wato a yau Asabar kenan da misalin karfe 11 na safe to Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a tayyiba yace ina gaida Alhaji Ado Yaro Gashuwa shugaban wannan kungiya bisa kokari da yake yi Allah ya kara hada kawo dan mu baki daya amin summa amin sako daga ɗan kungiyar zabi sunka ta kasa harishin jihar Yobe ta hannun Alhaji Umar Forever Gashuwa to murtala iya gashe-gashe da muke da su kenan
to malam Lababa kuma duka muna yi musu fata alkhairi da ma masu sauraron mu baki daya
to malam murtala yau wani dan takaitaccen labari ne zan baka wani abun mamaki ko kuma abun al'ajabi abun dariya da ya faru
to shikenan to ina sauraren ka baba da ni da masu saurare duk muna jin ka
ka san dai a kasashen mu muna da saurin yadda da mutane
sosai
wato indai ka ga mutum ka ga ka mai sallama ya ansa shikenan ya zama dan uwa
sai ka amince kware kwa
to wannan shi direba ne na irin motar da kun kayan nan ya ma ko kaya ne ya dan karama mota kaya sosai to ka san titunan wani sa'ilin ba su da girma, to yana ya shiga inda bai kamata a ce ya shiga ba, yana kokari ya koma baya ya sake hanya. Sai ga wani dattijo da suka ya mai sallama, dattijo nan ya ansa. Shikenan sai ya ce, to da Allah dattijo a taimaka min, ina son in koma baya ne, a duba min baya saboda ina so in sake hanya. Shi ko dattijo nan ashe ba daidai yake ba. Hassan, idan mutum ya yi ba dauda ya yi ba, ba a cika daukansa wani
abu, a cika
ashe wannan gwarba wanda ya yi daudan. Wato dattijo nan da sauki gaskiya, lafiyar hankalinsa. Shikenan sai ya rika yi ma shi wannan direba taho taho taho, shi kuma direba hankali ya kwanta malam.
Yana nan ya tafiya
kawai. Daman kwata ne a baya, ai baya so ya gida yake zuwa masa. Ya taho taho da mota ta zo ta shiga kwatan grab.
Sai ce
ya yi. Direba ya ji mota ta faɗi, ya ce ya za ka ce, ya ce ka shiga inda ake da bukata ka shiga aiki. Shi ya dauka kwatan ake so a shiga ne, ya ce aka ce ya duba don a samu a shiga kwatan. Sannan ake ce wa direba, ai wannan ai ban kwancece ne. Wannan ai ka kama hagu ne, wannan ba hanyar, ba abokin abin nan a samu. Ba abokin da ya kamata a bashi a bana irin wannan duban hanya ba ne.
To kai Allah sarki, tawadalla.
Inda ba haukaci ya saka motar da ko kaya a kwata kenan.
Ah, to ka ko ga an abun nan kenan, an shiga wani gari.
Ai ba, ai ba.
An ji ba, ai ba.
Rishi an kama ganye.
Ta Allah ya kyauta, Allah ya sauwaki.
Abin zuba abin malam, ga malama Juli ta daga mana hannu, don haka bari mu dakata a nan gidan Allah, kai mu sabon mako kuma mu zo da wani sabon shiri. Yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna,
Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC, muke sallama da ku, a huta lafiya. Salamu alaikum.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.